sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan daren fikir ta cika shekara 8 tana yada karatu dukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatu dukan sama da 150 kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. Haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa, akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin. Har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ƴan uwa musulmai don taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya. Domin tallafawa darin fikiri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darin fikirin, wato darin fikiri pro, ko kuma a shafin darin fikiri .com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira.
Don sauwaƙawa kuma, ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta POS a asusun darin fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lambar account kamar haka: 8245972752.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961674626. Darin fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninkawa cin san da ka ba da shi, kuma Allah mai masa jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.
الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau asabar 17 ga Ramadan, hijira ta 1444, ya dace da 8 ga watan 4 shekara ta 2023. Za mu karasa suratul Ahzab a yau insha Allah daga aya ta 69. Wannan darasi yana dauke da bayani akan cutarwa ga annabi Musa alaihi salam. Allah madaukaki ya ce:
ya ayyuhalladhina amanu la takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha.
Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la takunu kallazina azaw Musa, kada ku zama kamar waɗanda suka cuci annabi Musa alaihi salam. Fa barra'ahu Allahu mimma qalu, sai Allah ya barrantar da shi, Allah ya wanke shi daga abin da suka faɗa. Wa kana inda Allahi wajiha, kuma annabi Musa ya kasance mai matsayi a wajen Allah. Idan aka ce alwajihu, mai matsayi, wannan kalmar ta zo game da annabi Isa shi ma. Allah madaukaki ya tabbatar da wannan kalma akan annabi Isa a suratu Ali Imran: wajihan fid dunya wal akhirah. Idan Allah ya ce ma bawansa alwajihu, yana nufin al-azim al-qadir ar-rafi' al-manzila. Annabi Musa ya kasance mai babban matsayi, kimarsa tana da girma a wajen Allah. To wannan shi yake nuna annabi Musa babban manzo ne. Annabi Musa babban manzo ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari alal ijma'. ya ba mu labari a dunkule a kan cewar Banu Isra'ila a zaun Musa alaihi salam sun cuci annabi Musa alaihi salam. Me yasa aka ce a dunkule? Lam yubayyin ala nahwi min at-tafsil. Allah bai bayyana mana daki-daki ga irin cutarwan da Banu Isra'ila suka yi annabi Musa alaihi salam ba. يعني نوع من التفصيل نوع هذا الإيذاء وحقيقته يا يا تشوتتك يا يا حقيقة نم تشوتتك الله بفضاء أما ذلك وانا آية تانونا للي بنو إسرائيل سن تشوتش أنه موسى كما الله ينا تشوى مبيا أنه محمد يا قوة نفقي إيماني ذا الله كذا قزما كمر بنو إسرائيل kada kuma ku cuci annabi Muhammad kamar yadda Banu Isra'ila suka cuci annabi Musa alaihi salam. To sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ita wannan ayar ta bayyana irin cutar da Banu Isra'ila suka yi ma annabi Musa alaihi salam ba, amma an samu labari daga bakin manzon Allah. An samu labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu bayyana hadha almujmal wa fassalahu, wannan bayani da Allah ya dunkula shi annabi Muhammad ya warware, annabi ya ba mu labari, dama aikin manzon Allah kenan. Allah ya saukar da alqur'ani dan annabi Muhammad ya rika bayani. To bayanin annabi yana sahih al-Bukhari kitab ahadith al-anbiya باب طوفان من الصيد حديث ندبوك دا دليبي دا اشترين دا اوكو دا كما كتاب الغسل جنا باب من اتصل اريانا وحده في الخلوة حديث ندبوك دا سبعين دا تقوز كمينا صحيح مسلم باب من فضائل موسى عليه السلام حديث ندبوك دا تلاتين دا ترى shi labarin nan ya samu riwaya na hadisai daban-daban baya ga cewar hadisin yana sahihul Bukhari, yana sahihul Muslim, kuma yana sunan Tirmidhi, al-Musnad, al-Imam Ahmad, littafin hadisi masu yawan gaske. Haka nan kitabul musannafat kamar kitabul musannaf na al-Hafiz Abdul Razzaq da littafin tafsiri, kusan duk wani littafin tafsiri in ka duba zaka ga malaman tafsiri suna aje hadisi a ƙarƙashin fassarar wannan aya. Annabi ya fassara wannan aya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani game da labari dangane da abin da Allah yake gaya mana cewa Banu Isra'ila sun cuci annabi Musa alaihi salam. Wannan ya zo ta riwayar Abu Huraira. Wadanda suka ruwaito hadisin ba wai Abu Huraira bane kadai, akwai Abdullahi bin Abbas, akwai Anas bin Malik, kaga kenan sahabbai da suka bada labarin ba mutum ɗaya bane. To amma ba shakka labarin da Abu Huraira ya bayar shi yafi inganci, saboda haka yasa da aka ga malamai sun fi rinjayar da wannan labari a littafin hadisi, musamman da yake yin hadisin Abu Huraira muttafaqun alai, yana sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim, kuma lafuzan sun kusan su zama iri ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa, inna Musa alaihi salam, annabi ya ce shi annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi. Kaga kenan ba wai sahabbai bane kadai, shi kansa annabi idan zai bada labarin annabawa, idan ya kira suna annabi sai ya gabatar da sallama sa gare shi. Karka dauka wai sahabbai ne suke yin haka, a'a, shi kansa manzon Allah haka yake, ya ce inna Musa ce alaihi salam, kuma babu laifi dan ka ce alaihi salatu wassalam, saboda salati ga kowane annabi daidai yake da salati ga annabi Muhammad. Manzon Allah ya ce inna Musa alaihi salam, lalle annabi Musa kana rajulan hayyan sittiran, mutum ne mai kunya mai sanya rufe jikinsa annabi Musa alaihi salam ya samu wannan shaida daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce annabi Musa rajulan hayyan satiran ma yura min jildihi shay'un, da annabi ya ce mutum ne mai rufe jikinsa shi annabi Musa. Manzon Allah ya ce ba da labarinsa, to sai manzon Allah ya nuna mana cewar tsarin annabi Musa daban ne da na kowane dan adam, saboda shi annabi Musa kaga baya ga cewar manzon Allah ya ce mar satiran mutum ne mai son sutura, amma duk da haka sai annabi ya bayyana ya ce ma yura min jildihi shay'un, ba a iya ganin wani abu na fatar annabi Musa. Wato duk wanda kake tsammanin yana da kunya a duniya a bayan annabi Musa alaihi salam, annabi Musa mutum ne mai tsananin kunya, kuma don haka ya sa mutum ne wanda baya son dan adam ya ga al'aurarsa, baya so, saboda haka annabi Musa bai sa kaya daya, in ya sa wannan ya dora wannan akan wancan ya dora, bayan da za a yi saka jikin annabi Musa. To wannan shike nuna kamala, shike nuna kamalarsa, yana nuna babban mutum ne. Shi yasa a ƙarshen ayin Allah ya ce wa kana inda Allahi wajiha, annabi Musa yana da daraja a wajen Allah. To shi ne Ibn Hajar ya ce wannan yana nuna cewar shi annabi Musa alaihi salam wannan ɗabi'arsa ce, ba wai shari'ar Allah ne ta sa shi ya zama mai tsananin kunya din nan ba. Ka san akwai kunya ta ɗabi'a, akwai kunya ta ɗabi'a. Allah madaukaki yakan ɗora mutum akan kyakkyawan hali. Annabi Musa alaihi salam yana cikin mutanen da Allah ya ɗora su akan irin wannan hali, mutum ne mai kunya, saboda haka in ya tashi sa kaya, yana sa kayan da yawa, baya son a ga fatar jikinsa. Manzon Allah ya ce fa'azahu man azahu min bani Isra'il, dalilin wannan kunya ta annabi Musa a dalilin yawan suturar da annabi Musa yake sawa, sai aka samu dama, aka samu kafa da mai iya cutar da shi ya cutar da shi, wato sai aka samu wata damar da maƙiyansa za su yi amfani da ita su yayata labari mara kyau a kan shi. Shi yasa annabi ya ce fa'azahu man azahu, wanda ya cuce annabi Musa sai ya cuce shi a dalilin wannan hali na annabi Musa alaihi salam. Faƙalu, saboda haka suke ta yayatawa ma yastatiru hadhat tasattura illa min aibin bijildihi, shi annabi Musa ai ba abin da yasa yake rufe jikinsa dinnan ya sa tufafi wannan akan wannan ya rufe, ba mai iya ganin jikin shi, ai abin da yasa yake haka saboda yana da wani aibu ne a fatar jikinsa, yana da wani aibu a fatar jikinsa, baya son mutane su gani, shi yasa yake boyewa. Imma barasun, ko dai yana da baras cutar baras a fatar jikinsa, saboda haka yasa yake rufewa, baya son mutane su gani. Wa imma udura, koko yana da ciwon gwaiwa, shine kumburin maraina, don haka sai annabi Musa ya sa riga ya rufe, ba mai ganin al'aurarsa saboda yana da wannan aibu. Idan aka ce udura ana nufin nafhatun fil khusya, cutar da take sa wato maraina namiji su girma, to suka ce annabi Musa yana da irin wannan cuta. Suka ce wa imma afatun, ko dai a samu akwai wata mummunan cuta a tare da shi, amma lallai akwai dalilin da ya sa annabi Musa yake rufe jikinsa, baya son mutane su ga fatar jikin shi. To wannan maganar da suka yi suke yayatawa, sai za ka ɗauka magana ƙarama ce babba ce, domin ne ta dalilinta mutane za su ki yarda da gaskiyar annabi Musa alaihi salam, saboda me? Saboda su manzannin Allah madaukaki yana musu kariya daga munanan cututtuka, Allah yana ba su wannan kariyan kuma haka ne saboda haka suke yayata wannan idan suka yayata idan annabi Musa ya zo ya wa'azi sai shi a kai haba mutumin da yake da wannan ciwo ya ce zai zama dan sakon Allah annabi ya ce wa inna Allah azza wa jalla arada an yubarri'ahu mimma qalu Allah ya yi nufin ya wanke annabi Musa da Allah ya yi nufin wanke annabi Musa to sai Allah ya tsara wa inna Musa alayhi salam khala yawman wahdahu annabi Musa ya keɓe a rafi shi kadai to shine Ibn Hajar ya ce kaga wannan keɓewar da annabi Musa ya yi na wanka shi kadai saboda wancan halitta da Allah ya dora shi a kai ne na kunya halittarsa ta kunya baya son dan adam ya ga jikin shi to su kuma banu Isra'il sukan yi tsirara su haɗu a rafi suna wankan su tare bi mahdarin minhum yani kana ja'izan fi shar'in Ibn Hajar yace a shari'ar su wannan ba laifi bane domin karka ɗauka duk abin da aka haramta shi a yau a zamanin da ma haram ne a ba duka bane akwai abin da yanzu haram ne amma a zamanin da halal ne a yanzu mu gare mu halal ne amma a zamanin da wannan abin ba haram bane halal ne a zamanin wani annabi to Allah yana shar'anta abin da ya so ba lallai bane ya zama abin da kake tunanin bai kamata ba a yanzu a wancan zamanin wannan tunanin baya cikin kwakwalwar mutane kai yanzu za ka ga ya za a ce maza da mata su haɗu a rafi ana wanka wannan ai abin kunya ne to a zamanin yanzu ne saboda karantarwar manzon Allah ya kyamaci haka shi yasa tunaninka ma ya ginu a kan haka baka ganin abu ne mai kyau mara kyau saboda haka shi annabi Musa alayhi salam a wancan zamani wannan ba laifi ba ne Ibn Hajar yace inna maktasala Musa wahdahu istihya'an abinda yasa annabi Musa ya kebe yayi wanka shi kadai ba domin Allah ya hana bane a wancan lokacin saboda me saboda kunya halittar wannan halitta ta kunya da take tare da shi kaga Allah tabaraka wata'ala ya gina halittar annabawa gaba ɗayan su akan kamala saboda ka duk abin da ya zama ba kamala bane to koda a shari'ar su din halal ne shi annabin da aka samu Allah ya tsarkake shi to kaga a zamanin annabi Musa alaihi salam wannan abin ba haram bane maza da mata su haɗu a rafi ayi tsirara amma a zamanin annabi Muhammad haram ne babu shakka domin akwai ranar da manzon Allah ya ga wani mutum yana wanka shi kadai a tsakar gida manzon Allah ya hau minbari ya kama huduba don haka wannan haramun ne a sunnar manzon Allah maza da mata su yi wanka ko namiji ya rika wanka ma inda za a gan shi wannan ba shi da kyau to lokacin da annabi Musa ya keɓe in ji manzon Allah fa inna Musa alaihi salam khala yawman wahdahu annabi Musa ya keɓe shi kadai su banu Isra'ila suna can a gefe a rafi fa wada'a thiyabahu ala hajarin ya tuɓe tufafinsa kaf ya ɗora a kan dutse sun magtasala sannan ya yi wanka to me yake nuna maka daidai wannan gaba tana nuna maka annabi Musa ya yi tsirara kafin ya yi wanka ashe wanka don ka yi tsiraici kafin ka yi wanka wannan ba laifi ba ne saboda haka ya sa al'imam Bukhari ya ɗauko wannan labarin na annabi Musa ya saka ya masa babi yana ƙarƙashin kitabul Ghusli ya masa babi man igtasala uryanan sunan babin kenan da al'imam Bukhari ya yi wato kamar yana cewa ina hukuncin mutumin da ya yi wanka tsirara sai al'imam Bukhari ya kawo labarin annabi Musa waye ba da labarin annabi Musa annabi Muhammad inda a ce akwai wani abu mara kyau a cikin labarin annabi zai ci to banda wannan amma annabi Muhammad bai hana ba wannan shi ya nuna cewar ka tuɓe tsirara idan za ka yi wanka ba laifi ba ne don mutum ya yi tsirara kafin ya yi wanka ba laifi ba ne shine Ibn Hajar cewa alaihi bawwabal musannifu fil ghusl, saboda haka yasa Imam Bukhari musamman yayi babi dan yayi magana akan haka. Falamma faraga, manzo Allah yace a lokacin da Annabi Musa ya gama wanka, aqbala ila thiyabihi, sai ya doshi tufafinsa, li akhudha, saboda ya dauka. Kishi kaga tufafin suna gefe can saboda kar ruwa ya bata su. Annabi Musa ya gama wanka sai ya doshi inda tufafin yake. Wa innal hajara ada bi thawbihi, dutse kawai sai ya ruga da tufafin Annabi Musa alaihi salam, dutse yana gudu. Fa akhadha Musa asahu, Annabi Musa sai ya wawuro sandansa. فطلب الهجر هنا بن دوزن ينا كيوا ثوبي يا هجر تفافينا يا كي دوزي سيا كبن تفافي انجا نبي موسى هذا شأن نبي موسى بايا ما ماكي الله هنا إيسا دوزي يا هجر عشيبا نبا أبن ما ماكي بني أما يتأي يباشي كاينشي شبا يا ما ماكي قدن دوزن باو قدن دوزن بني يباشي ما ماكي سوى دبايا ما ماكي إيقوان الله amma yana bashi umarni ya bashi kayansa. Hattantaha ila mala'in min bani Isra'il, don haka yasa a farkon labarin Annabi Muhammad ya ce Allah ya yi nufi ya wanke Annabi Musa. Kaga tunda Allah ne ya yi nufi, dutsen nan zai iya gudu, inda Allah bai yi nufi ba dutsen ba zai iya gudu ba. Wannan dutse bai tsaya ba sai a tsakiyar jama'ar banu Isra'ila, a inda banu Isra'ila suka taru suna wanka. Fara'auhu uryanan, manzon Allah yace sun ganshi tsirara. To sai Annabi yace ahsanan nasi khalqan, a dun mutane babu wanda ya kai shi can halitta. Da sun dauka saboda aibu ne, a saboda kunyar da Allah ya halicce shi da ita. To shine sai a ƙarshe manzon Allah ya ce wa abra'ahu mimma kanu yaqulun, Allah ya barrantar da Annabi Musa daga abin da banu Isra'ila suke faɗa a kan shi. To wannan shine ainihin dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ma wannan dutse ya gudu da tufafin Annabi Musa alaihi salam. Wa qala, Annabi ya ce wa qama al-hajar, a lokacin da dutsen ya tsaya, dama Annabi Musa ya taho da sanda ai, Annabi Musa bai kyale shi ba. To aka da saubahu, sai da ya fara ɗauke tufafin tukuna, ya ɗauki tufafin wala bisahu ya saka don kar ya fara dukan dutse ya sake gudu. Saboda haka sai da ya ɗauki tufafinsa ya sa. To wa tafika bil hajri barban bi asa, ya dinga dukan wannan dutsen da sandan shi Annabi Musa. Kaga Annabi Musa ya gane tunda zai iya gudu zai ji zafi ai. Shine sai manzo Allah ya ce fa wallahi, na rantse da Allah, inna bil hajari nalla nadaban, sai da wannan dutse yayi tabo jikinsa. Yanda ka san mutum idan an dake shi jikin yayi tabo, dutsen nan sai da jikinsa yayi tabo. Bugun Annabi Musa, ashe bugun manzanni yana da yawa, yana da karfi. Annabi ya ce min asari asa, saboda tasirin sandar Annabi Musa. Kuma Annabi Musa bai barshi ba sai da ya dake shi bi sitti barabati, wannan ita ce riwaya mafi inganci, sai da ya masa bugu shida. Sau shida Annabi Musa yana dukan wannan dutsen. To lokacin da Annabi Musa dutsen nan ya tsaya a tsakiyar banu Isra'il, fakala, sai suna cewa qatalallahu al-afakina, Allah ka tsine wa makareta, Allah ka tsine wa makareta. Duk wanda ya ga Annabi Musa ya ce ashe waɗannan mutane tsinanu ne. Wa kanat bara'atuhu, sai ya zama dalilin barrantar Annabi Musa alaihi salam. Fadalika, shine dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la takunu kalladhina adaw Musa, kada ku kasance kamar waɗancan da suka cuci Annabi Musa alaihi salam. Fa barra'ahu Allahu mimma qalu, sai Allah ya wanke Annabi Musa daga abin da suka faɗa. Wa kana inda Allahi wajiha, Annabi Musa ya kasance mai matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. wannan labari ba wai al-Imam Bukhari kada ya kawo ba, kamar yadda muka ce labarin nan ya samu riwayar Anas bin Malik da kuma Abdullah ibn Abbas, riwayar ta samu hadisin Abu Huraira da hadisin Anas bin Malik da kuma hadisin Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara yadda gare su gaba daya. To wannan labari gashi dai hadisi ne mai inganci wanda ya dace tafan hadisi daban-daban, kuma a tsawon tarihi ba a taɓa samun wani malami da ya ce ƙarya ne ba, ba a taɓa samu ba, saboda hadisi ne mai isnadi kuma ingantacce. Amma duk da haka an samu su maƙiya Allah waɗanda suke sukan wannan hadisin, akwai maƙiya Allah da suke sukan wannan hadisi, saboda haka suna kawo maganganu daban-daban. Don me za a ce annabin Allah ya yi tsiraici? Wasu sun gani ai labarin ya taho da ma'anarsa a haɗe, ai manzon Allah ya faɗa ya ce Allah ya so ya wanke annabi Musa. Idan ku Allah zai wanke annabi Musa wanda ake cewa yana da aibu ga al'aurarsa, taya za a yi a wanke shi? Dole sai an nuna al'aurar duniya ta gani. Idan ba a nuna ba, me zai faru? Za a ƙaryata manzanci annabi Musa. To kaga an kawo gaba ta larura, gaba ta larura wanda ta sa babu makawa. Wannan shi ne kadai, wannan ita ce kadai hanya da za a iya wanke annabi Musa alayhi salam. Shi saboda haka yasa Allah ya yi. Kuma in ka lura a wancan lokacin ma da Allah ya yi hakan, ganin al'auran wani ba haram ba ne. Ai abinda manzon Allah ya faɗa mana kenan. Dan ka ga al'auran wani, wannan ba laifi ba ne a wancan zamani. Me yasa annabi Musa yake warewa? Ba wai Allah ya hana ba ne. Wannan ɗabi'ar da Allah ya halicce shi da ita na kunya, cewa abinda suke yin abin kunya ne, amma dai ba haram ba ne. Kaga sai da aka zo zamanin annabi Muhammad sai ya tabbata wannan abin da suke aikatawa haramun ne. Don haka aka samu waɗanda suke sukan wannan hadisi. Na yi magana akan wannan hadisin a darasin arba'un hadisi, sai muke sharhi akan hadisi na 20. Kuma akwai wani littafi muhimmi wanda wani malami ya rubuta, ana ce mai dalalatu munkiril hadith, munkiril sunna, dalalatu munkiril sunna, malamin ya rasu. Amma littafin sai yana da kima kwarai, shine Sheikh Taha bin Dusuki, ana ce masa Al-Habashi, shafi na 386. Wannan malamin ya ce wa dhalika li anna al-anbiya'a war rusula humul qadatu fi umamihim, manzanni da annabawa su ne jagorori ga al'ummominsu. Wazu'ama'u baina aqwamihim, wa hadha yaqtadi bid-darura an yakuna al-qa'idu aw az-za'imu mukhalatan li afradi ummatihi qariban minhum. Annabin Allah shugaba ne, jagora ne, abin misali ne. To saboda haka ya kamata a ce duk sa'ilin da mutane suke taro, wannan annabin ya kasance yana tare da su. Walau usiba ahadun anbiya bi maradin kalbaras wa huwa maradun mu'iddun yantaqilu min jildin ila jildin bil mumasaki, idan aka ce annabi Musa yana da wannan ciwo na albaras, ciwon albaras ciwo ne da yake iya kama mutane, yana kaura daga jikin wannan ya koma wannan. To saboda haka da suka ce annabi Musa yana da wannan ciwo, kaga ya nuna kenan annabi Musa ba zai rika hulɗa da mutane ba, domin me zai harbe su da wannan ciwo? To kaga an samu gaban shubha, kuma shubha ta yi ƙarfi babu shakka. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara kariya ga annabi Musa alaihi salam. Sannan idan ka dubi yadda labarin ya taho, annabi Musa ya dake wannan dutse, nan ma maƙiya Allah suke cewa to annabin Allah kuma ya zai dake dutse, dutse mai laifinsa? Kaga nan ma shubha ce ta yadda za a doki hankalin mutane akan hadisin ba gaskiya ba ne. Don me annabi Musa zai dake dutse? To babu shakka don annabi Musa ya yi umarni ko ya yi wani abu ga dutse, wannan bai zama sabo ba, duka manzannin Allah wannan yana iya faruwa da su. akwai misali da annabi Muhammad a lokacin da manzon Allah yake Madina da shi da sayyidina Abubakar da Umar da Usman Allah ya kara musu yarda akwai ranar da suka hudu kan dutsen Uhud farajafa bihim sai akai girgizan kasa ana girgizan kasa fa qala sai annabi yace usbut uhudun manzon Allah yace usbut uhudun ya kai uhudu ka tsaya annabi yake umarni ga uhudu ya kai dutsen uhudu ka tsaya cik yace fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan wadanda suke kanka ba kananan mutane bane inji manzon Allah yace daga annabin Allah sai siddiqi sai shahidai guda biyu don haka baka da dalilin da zai saka muka yi motsi manzon Allah yana fada dutsen Uhud sai ya tsaya kif babu sauran girgiza to abinda annabi yayi da abinda annabi Musa yayi kusan din annabi Musa yana umarni ga dutse kai dutse tsaya nan ma annabi Muhammad yana umarni ga dutse kai dutse ka tsaya ka daina rawa abinda ya bambanta su shi annabi Musa ya daki dutsen shi kuma manzon Allah bai dukan ba amma dai ya gwada cewa abinda suka aikata kusan daya ne wannan hadisin yana sahih al-bukhari kitab fadail as-sahaba yana inda al-imam al-bukhari yayi babi inda annabi yake cewa law kuntum muttakhidan khalilan yana nuna darajar sayyiduna abubakar saboda annabi yace waɗanda suke kanka daga annabi sai siddiqi kaga annabi ya tabbatar da sayyiduna abubakar siddiqun ne waɗanda suke kanka daga annabin Allah sai siddiqi sai shahidai guda biyu kaga sayyiduna Umar shahidi ne sayyiduna Usman ma shahidi ne Allah ya kara musu yarda akwai hadisin Jabir bin Samura Allah ya kara masa yarda yace annabi ya dade yana bada labari lokacin yana garin Madina yana cewa inni la'arifu hajaran bi makka manzo Allah yana gaya masa habbai wato tun kafin Allah ya ba mu annabi manzanci tun kafin annabi ya zama manzo idan yana tafiya a bayan gari ne a makka idan annabi ya zo wucewa sai wannan dutsen ya ce assalamu alayka ya nabiyullah wannan dutsen sai ya yi sallama ga annabi Muhammad annabi bai zama manzo ba amma in ya zo wucewa sai ya ji sallamar dutse kaga wannan yana nuna maka kai ne kake ganin kamar duwatsu ba su da rai suna da rai kuma suna da hankali irin nasu da kuma tsarin rayuwa irin nasu manzannin Allah sun sani saboda haka yasa suke ba da umarni kuma kaga a wannan hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari dutse yana mai sallama to ai wannan ba ma sabo bane ba shakka ya dade akwai misalansa da yawa a rayuwar manzon Allah shine annabi yake cewa kana yusallimu alayya qabla an ubasa akwai dutse a garin makka wanda yake min sallama tun Allah bai bani manzanci ba wannan daga kansa annabi yake ya fara tunanin akwai wani al'amari tare da shi wanda shi bai gane kansa ba dutse yana magana yana ji shine sai manzo Allah ya ce inni la'arifuhu al'ana a yanzu haka na san inda dutsen yake manzo Allah bai manta wannan dutsen ba wannan hadisin yana sahihu muslim yana bayani game da babu fadli nasabin nabi sai ibn al-imam muslim ya hada da wannan dalili yace taslimin hajari alayhi qabla an-nubuwa dutse yayi sallama ga annabi Muhammad kafin Allah ya bashi annabci babu kenan shine hadisi na 2277 saboda haka yasa ma in ka dubi tarihin manzon Allah zaka gane cewar annabawa akwai irin kyautar da Allah ya musu wannan kyauta ya takaita gare su banda su babu mai samun irin shi al-imam an-nawawi da yake sharhin hadisin labarin annabi Musa sharhu sahih muslim a juz'i na 899 الإمام النووي يتي يجوز أن يكون أراد موسى بضرب الهجر إظهار معجزة لقومه شكما الإمام النووي يتي فما لمي كوا دائر فهمت السجم إذا أبين دا أني موسى يي كما أبين ما ماكي بني أبين دي سأني موسى يي دي كيوان نندوسا باوي سبو دي أجهوشن أبين دا دوسا يي بني يا دكي دوسا dan ya kara gwada ma banu Isra'ila mu'jizar Allah yana so ya gwada musu mu'jizar liqaumihi bi athari ad-darbi fil hajar tunda dukan da yama wannan dutsen sai da ya bar alama ya battabu yahtamilu annahu uhiya ilay an yadribahu li izhar al-mu'jiza ba ma maki Allah ne yace Musa ka daki dutsen don su ƙara gane cewa kai ba wai mutum kawai bane annabin Allah ne saboda ka sai annabi Musa ya dake wannan dutse sai ga alamomi jikin dutse wannan sai ya ƙara ƙarfafa musu imani da annabi Musa alaihi salam kuma wannan yana cikin bayanin Ibn Hajar da ya zo a Fathul Bari Ibn Hajar yana cewa babu shakka abin da ya sa annabi Musa ya dake wannan dutse saboda ya nuna mu'jiza ne ga banu Isra'ila yana Fathul Bari mudallal nishida shafin 305 Ibn Hajar yace karkashin wannan labari yace na daya innal anbiya'a fi khalqihim wa khuluqihim ala gayatil kamal wajibi ne musulmi ya sani su annabawa daga halittarsu zuwa ga halayensu Allah madaukaki ya yi su ne akan makura idan aka ce an halicci annabi to halittar annabi ta kai ƙarshe babu wani dan adam da halittarsa take samun albarka irin ta wannan annabi misali ba za a taɓa samun dan adam wanda halittar jikinsa ya samu albarka irin na manzon Allah ba wato shine idan Allah zai halicci annabawa to yana halittarsu ne alal kamali gayatil kamali ba ma kamala ba makura don haka idan aka ce ga annabi to kar ma kai tunani akwai wanda zai fi annabin nan lafiya babu shi saboda duk irin kyautar da ake ma dan adam ta jikinsa to Allah zai ba mu wannan annabin haka kuma duk irin kyauta da za a yi ma dan adam ta kyan hali to Allah zai ba mu wannan annabi saboda haka yasa annabawa sun kai makura ta wajen kyan halitta da kyan hali abubuwa guda biyu din nan Allah bai rage ba me yasa saboda ai za ka dauka to idan aka turo annabi mummuna ake a wannan ma Allah da ya turo shi bai so a yarda da shi ba wannan abu mummuna wanda ma ai saboda muninsa ba zai karba to sai Allah ya aiko annabi kyakkyawa kuma lafiyayye saboda me idan an tashi lahira kar ka samu uzuri idan Allah ya ce dan me baka bi annabin nan ba sai ka ce ai to Allah mummuna ne na dauka ai annabawa ya kamata su zama kyawawa to sai Allah ya aiko kyakkyawan kaga ya datse uzurinka baka da hanzarin da za ka gabatar ma Allah wannan ya sa miyagu suka yi amfani da wannan dama saboda su hana mutane gaskanta annabi Musa alaihi salam na ɗaya kenan na biyu man nasaba nabiyyan min al-anbiya ila naqsin fi khilqatihi faqad azahu duk wanda ya danganta wani annabi da cewar yana da nakasa ta halittarsa ba ma ta halinsa ba ya ce annabi kaza yana da nakasa ta halittarsa faqad azahu ya cuci wannan annabi shi yasa Allah ya ce mu musulmai kar mu cuci annabi Muhammad kamar yadda banu Isra'ila suka cuci annabi Musa kaga ai ba dukansa suka yi ba me suka yi magana ce ta baki ai annabi Musa yana da cutar kaza da kaza maganganu marasa kyau amma duk da haka sai Allah yake sun cuci annabi Musa a ka'ida ta musulunci yuksha ala fa'iluhu al-kufra yuksha ala fa'iluhu al-kufru duk mutumin da ya aibanta wani annabi Ibn Hajar yace to ana tsammani wannan mutumin fa yayi ridda me yasa aka ce ana tsammani saboda akwai sabubba da ake la'akari da su kafin a hukunta ridda ga musulmi ba mamaki mutum ya faɗa ne a halin jahilci ko kuma yana da wani uzuri na daban amma dai abinda zamu kiyaye shine kar mu danganta na kasar halitta ga annabin Allah, kar kuma mu danganta na kasar hali halaye ga annabin Allah, kowannen su sababi ne na rida. Allah ka tsare mu. Ibn Hajar yace na uku fihi mu'jizatun zahira li Musa, wannan abin da ya auku sai ya tabbata mu'jiza ce a fili karara ga annabi Musa alaihi salam. Wa anna al-adamiyya yaglibu alaihi tiba'ul bashar, dan ne annabi Musa yake dukan dutse. Sai Ibn Hajar yace ai annabawa mutane ne, tunda mutane ne dabi'a ta dan adam ta kan rinjaye kowanne, saboda haka zaka ji an ce ai mun ga fuskar manzon Allah ta murtike, kaga annabi yayi fushi kenan, kaga an tunzura shi har sai da ta kai ga aka ga fushin ya fito daga a fuskar sa, akan ce mun ga annabi yayi murmushi har ma dai an ga cikin bakinsa. Wannan yana nuna maka annabawa mutane ne, kuma halitta ta dan adam ta kai rinjayi annabin Allah. Don haka yasa don an ce annabi Musa ya dauki sanda yana dukan dutse, wannan ba abin mamaki bane, saboda ransa ya baci, kuma lallai dutsen abin da ya aikata shi a wajen annabi Musa ba daidai bane. Wa yuhtamalu annahu arada bayana mu'jizatin ukhra likawnihi bi ta'sir ad-darb, inda shine Ibn Hajar ya rinjaye da wannan akan cewar annabi Musa ya daki wannan dutsen ne saboda ya nuna mu'jizar Allah a tare da shi, wannan ma ya zama wata hanya ce na ƙarfafa imanin Banu Isra'ila. Sai ya ce wa ja'ala Allahu ta'ala al-afiyata lahum ala man azab, abu na hudu Allah ya saka ma annabawa waraka da kuma lafiya, saboda ka duk wanda yayi adawa da annabin Allah to shi yake jin kunya, duk wanda yake yayya da annabin Allah shi ne yake jin kunya, saboda ka su annabawa suna da hakuri, min sabri ala juhari, me yake nuna maka suna da hakuri? Annabi Musa yayi hakuri akan wannan kage da aka yi ta mishi, wannan kage da aka masa ana ta yaya ta labari mara kyau, annabi sai yayi hakuri. Wannan sai ya nuna cewa annabawa suna hakuri akan jahilci, wa ihtimali adahu, idan aka samu jahilai sun yi wani aiki mara kyau da annabin Allah zaka samu annabi yayi hakuri ya daure komai tsanani, saboda haka da aka zo yakin Uhudu ai kaga Wahashiyu ya kashe Hamza babban annabi Muhammad, babban annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud, amma daga baya Wahashiyu ba ya musulunta ba, yana musulunta manzon Allah yake an gama ka ije ka ci gaba da addini kamar bai taba shi ba. Abu nabiyar ja'ala Allah ta'ala al-afiyata lahum ala man azahum, kuma wannan ba shi ne karo na farko da Banu Isra'ila suke cutar da annabi Musa ba. Ibn Hajar ya bada misali da labarin da aka samu, wannan labarin yace bi isnadin hasani, isnadin sa yana da kyau, isnadin hadisi yana da kyau, riwayar Ahmad bin Mani'in yana littafin al-musnadin sa, riwayar sayyidina Ali bin Abi Talib hadisin sayyidina Ali. سيدنا علي يقول إن الآية المذكورة نزل في طعن بني إسرائيل على موسى بسبب هارون. وأن الآية دمك كارنتا أخي لابارن ليتهوكما وأن سيدنا علي يقول بياني يقول أصلي أبند بني إسرائيل سكينة شوتر النبي موسى عليه السلام جمد النبي هارون لأنه توجه معه إلى زيارة annabi Haruna, wan annabi Musa ne alaihi wassalam, tunda wansa ne sai suka hada kai suka ce za su tafi ziyaran yan uwansu a wani gari, to suka tafi wannan ziyara. Wa Ibn Hajar yake isnadin hadisin yana da kyau, wannan yana cikin Fathul Bari, zaka ganshi a mujallal 6 shafin 438. Da suka tafi wannan ziyara sai rashin lafiya ya samu Haruna alaihi wassalam, wannan rashin lafiya a shi'a ajali ne, saboda haka sai annabi Haruna ya rasu, kuma ta Haruna da annabi Haruna ya rasu, dama sunnar annabawa ita ce dama a gaggauta jana'iza, saboda haka annabi Musa ya wanke shi ya mai sallah ya binne shi da annabi Musa ya dawo sai ya dawo shi kadai to anan fa ta'ana fihi banu isra'il banu isra'ila suka ce kaga mutumin nan ya tafi sun yi tafiya su biyu kuma dama mun sani akan samu sabani a tsakanin shi da wansa ba mamaki kashe shi suke cewa annabi Musa ya kashe wansa Haruna وقالوا انت قتلته har dai aka samu wadanda suka tinkari annabi Musa da wannan magana Musa ka kashe Haruna annabi Musa ya rasa yadda zai yi ya wanke kansa to sai Allah tabaraka wa ta'ala fa barra'ahu Allah ta'ala Allah sai ya wanke annabi Musa ta yaya bi an rafa'a lahum jasad Harun sai Allah ya dago jikin annabi Haruna din ya dauko gawar gaba dayanta wa huwa mayyitun fa khatabahum sai ga annabi Haruna yana magana da banu Isra'ila yana magana da su kuma ya riga ya mutu fa khatabahum sai ya ce bi annahu ma ta mutuwa ce ta ajali ta same ni ya ba su labarin abin da ya faru ga abin da ya faru da muka zo mutuwa ta same ni saboda haka annabi Musa ya binne Allah sai da ya fito da gawar to shine baya ga cewar Ibnu Hajar ya ce isnadin hadisin yana da kyau yake kuma nuna cewa akwai malaman da suka raunana wannan hadisin wal isnadu da'ifun yana cewa koda kuwa isnadin hadisin yana da rauni walau sabata lam yakun fihi ma yamla'u an yakuna fil fariqain ma'an li sidqi anna kullam minhumma adha Musa ai kowanne sashi na labarin ya gwada cewar dai an cutar da annabi Musa alaihi salam فبرأه الله مما قالوا سي الله يا wanke annabi Musa alaihi salam wannan bayani na Ibn Hajar yana cikin Umdatul Qari zaka ganshi a mujallal na uku shafi na 229 to ba shakka in ka dubi labarin annabi Musa zaka ga halin banu Isra'ila gare shi ba hali ne mai daɗi ba wannan ya zo a suratul Saff wa iz qala Musa liqaumihi a lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanansa ya qaumi ya ku jama'ata lima tu'zunani dan me kuke cutar da ni sai da take ga annabi Musa ya faɗi wannan fa kaga wannan yana cikin alqur'ani suratul saff annabi Musa ya ce wa mutanansa wai dan me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum bayan kun san da cewar ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kaga da kamar ba sani bane ma za a ce suna da uzuri annabi Musa yake sun sani shi manzon Allah ne amma suke cutar da shi shine sai Allah yake falan ma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawma alfasiqin kaga ya nuna cewa duk mutumin da zai yi zalunci da gangan ba da jahilci ba da gangan ya turjema ya abinda ya riga ya san ba shi da kyau to wannan mutumin ba mamaki da shi da shari'ar Allah sun yi bankwana shi ne ma'anan falamma zagu a zagalla idan da can kana aikata wani abu mara kyau baka san abin ba shi da kyau ba kwatam sai Allah ya nuna maka hujjar wannan abin ba shi da kyau daga lokacin da ka san wannan abin ba shi da kyau wallahi karka yadda ka sake aikatawa daga lokacin in ka ƙi bari to shine abin da Allah yake cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahum in ka ki bari daga lokacin sai Allah ya ce to ku haramta masa shari'a shine ma'anan inna Allaha la yahdi wallahu la yahdi alqawmal fasiqin domin daga lokacin mutum ya zama fasiki da da kake laifin baka sani ba kana da uzuri yanzu da hujja ta tabbata maka wannan abin laifi ne idan baka bari ba sunanka fasiki kuma duk sa'ilin da kake rayuwa da wannan laifi ka sani kana daɗa shiga haramcin shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'anan wallahu la yahdi alqawmal fasiqin hakan haka yasa Ibn Qayyim Jawziya yayi mana gargadi a littafin sa da ake kira Bada'i'ul Fawaid Ibn Qayyim yayi mana gargadi sosai yana mujallal na uku shafi 180 yace hazara min amrayni lahuma awaqib su'in Ibn al-Qayyim yace ku kiyaye abubuwa guda biyu ba su haifar da ƙarshe mai kyau. Allah ka tare mu. Ibn al-Qayyim Jawziyya yace ku kiyaye abubuwa guda biyu ba su haifar da ƙarshe mai kyau. Na ɗaya, raddul haqqi li mukhalafatihi li hawaka. Na ɗaya, gaskiya ta bayyana sai ka ji ranka bai son gaskiyan, amma ka san gaskiya ce, to wallahi ka saba ma ranka a take. Da yawa za ka samu mutum gaskiya ta bayyana gare shi, amma kuma ransa bai so, ya san wannan abin gaskiya ne ba shakka, amma kuma zuciyarsa ba ta so. To wallahi babban tarko ne na shedan shi ne. Ibn al-Qayyim Jawziyya ya ce wannan shi ne na farko, ƙarshensa ba shi da kyau idan ka ji ga gaskiya amma ranka ba ta so, ranka bai so, to ka ƙaryata ranka kuma ka tilasta shi ya bi wannan gaskiya. To idan ka yi haka ka tsira, don wani tarko ne mai wahalar tsallakewa. Allah ka samu iya. Fa innaka tu'aqab bi taqlidil qalbi. Ibn al-Qayyim Jawziyya ya ce idan ranka ya ƙi gaskiya nan take sai ka bi ranka, to abinda Allah zai yi zai juya zuciyarka, zai juya zuciyar bakinta ya koma ƙasa har ka mutu, shiriya ba za ta shiga cikinta ba. Saboda me? Saboda Allah ya maka kyautar da babu kamarta. Me ya kyautar da babu kamarta? Wallahi babu kyautar da ta wuce ɗan adam ya san gaskiya. Ai, abinda ya sa muke addinin musulunci saboda gaskiya ne. Ba kyautar da ta wuce Allah ya nuna maka gaskiya, ya maka wannan kyauta sai ka yi watsi da ita, to sai Allah ya juya zuciyar. Ibn al-Qayyim Jawziyya ya ce idan Allah ya juya zuciyar, radda ma ya ruddu alaika min al-haqqi ra'san, duk wani abin da zai zo maka na gaskiya za ka ga Allah maɗaukaki ya kau da shi. Wala taqbalhu illa idza baraza fi qalbi hawaka, ba ka karban wani abu sai wanda ya iya shiga zuciyarka da kake kife. Kaga kenan ba abin da za ka yarda da shi sai abin da ya saba ma gaskiya. Me dalili? Saboda suratul an'am aya ta 110 Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Muna juya idanunsu, wato mukan jujjuya ganinsu, mu jujjuya zukatunsu. Me ya dalili? Saboda ba su yi imani da Alƙur'ani ba, ba su yarda da gaskiya ba a karon farko. Shi yasa ita kyauta in ka samu dama sau ɗaya ake ba da ita. Karka ce a bari wannan damar da ta wuce na amma ta gaba tana zuwa, a'a, damar Allah ɗaya ce. In ya baka, karka yi tsammani za ka sake samunta. Shi ne abinda ayan da ta tabbatar mana. Kama lam yu'minu bihi awwala marra, yanda ba su yi imani da shi ba a karon farko, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, sai mu basu imuwarsu. Saboda haka sai Allah ya bar mutum a cikin wato rudu, daga mutum yana ta kame-kame, ya tabbata dai bata ta same shi. فأعقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. wannan shine abu na farko. Na biyu التهاون بالأمر إذا حضر وقته. idan al'amari na gaskiya ya zo gare ka, to karkare ni wannan gaskiyar. Fa innaka intahawanta bihi, idan ka raina, sabbataka Allah wa aqadaka ala maradihi, hukuncin shine sai Allah ya sa maka nauyin jiki. Don haka yasa idan ka san gaskiya ka karɓi gaskiya, karkare ni ka. Kaga na farko karɓan, na biyu dainawa. Waɗannan abubuwa guda biyu halaka ne. Sau da yawa za ka samu mutum an zo an gaya masa, ai wane ya faɗi magana ce, wane yaron nan? To yaro gaskiya ai ta fi ƙarfin yaro, gaskiya ta Allah ce. Ba a wato samun gaskiya ga yaro, idan ku aka samu gaskiya ga yaro, to wannan gaskiyar ba tashi ba ce, ta Allah ce. saboda haka in gaskiya ta zo maka karkaraina in karaina to nan ma Allah tabaraka wataala sai ya hana ka damar kokarin samun yardan sa ya ba mu hujja da aya ta 83 ta suratul tauba Allah ya ce ma annabi fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lilkhuruj faqul lan takhruju ma'iya abadan walan tuqatilu ma'iya aduwa me dalili innakum rabitun bil qu'udi awwala marra faq'udu ma'al khalifin idan Allah ya baka gaskiya karka daina ta karka ƙaryata karka daina abubuwa guda biyu ibnu kabir jawzi ya ce faman salima min hatayn al afatayn idan Allah ya raba ka da waɗannan sharruka guda biyu yace wal baliyatayn al azimatayn yace faliyahna salama yace to kai ana maka madalla da cewa ka tsira a rayuwarka abubuwa guda biyu na su ne sababin halakar mafi yawan mutane Allah ka tsira da mu to Allah madaukaki yace mana in ka dubi wannan aya kada mu zama kamar banu Isra'il kada mu cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma babu shakka an samu wanda sun cuci manzon Allah an samu tun annabi yana gare an samu hadisin Abdullah ibn Mas'ud hadisin Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud shine babba daga cikin duk wani mai sunan Abdullah inda sahabi ne saboda son sunan Abdullah shi manzon Allah babu sunan da yafi so a duniya irin Abdullah kaga sunan baban shi ne sunan baban annabi Abdullah ko to kuma in mutum yana da mummunan suna yana musulunta sai annabi ya canza mai suna Abdullah Abdullah Abdurrahman waɗannan sun fi yawa don haka in ka dubi sahabbai za ka samu mutum 768 kowanne sunan shi Abdullah 700 sahabban manzon Allah yace wani Abdullah wanda Ibn Hajar ya jera su a littafin al-isabatu fi tamyiz sahaba yana mujallad nahud shafi na 168 har zuwa shafi na 252 yana rubuta tarihin waɗannan sahabbai masu suna Abdullah mutum 768 amma dukkan su babban su shine Abdullah bin Mas'ud idan aka ce maka Abdullah dan Mas'ud to babu wani mai sunan Abdullah da ya kai shi daraja babu kuma babban sahabi ne na cikin asabiquna al-awwalun yi ana daraja shi kwarai dan yana cikin sahabbai waɗanda sun kafa zauren ilimi sun bar majalisin ilimi dan ba duk sahabbai bane suka iya kafa majalisi amma Abdullah bin Mas'ud majalisin da ya bari shi ya fi albarka a cikin majalisin sahabban annabi Muhammad duk sahabban manzon Allah don haka yasa idan ya faɗi hadisi babu shakka malaman hadisi suna girmama maganganunsa akwai hadisinsa wanda ya taho yana ba da labari Abdullah bin Mas'ud ya ce kasaman nabiyyu qisma an taɓa zuwa yaƙi bayan an gama yaƙi sai annabi ya raba ganima da ya raba ganima ɗin nan ka san kuma rabon ganima Allah ya ba mu annabi damar ya raba ganimar yanda ya so bisa hikima ba wai son zuciya ba saboda haka manzon Allah yana da hikima annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikima bayan an gama yaƙi annabi sai ya ɗauki ganimar ya ba ma sabbin musulunta ya ba su ganima ya ba su rabo mai yawan gaske da ka samu mutum ɗaya an ba shi raƙuma 100 wannan an ba shi awakai 100 mutum ɗaya wani kuma bai samu ko ɗaya ba to ka san anan ake gwada imani saboda idan mutum imani bai ratsa shi ba ta hanyar kuɗi za ku rabu da matsalar kuɗi ta shigo wallahi za a rabu don ba abinda zai sa a ci gaba da zama tare to lokacin da annabi ya raba faƙala rajulun min al-ansari akwai wani mutum yana cikin musulman Madina an ce sunan shi mu'tab bin qushayrin babu shakka yana cikin munafikai kuma hikimar Allah tabaraka wa ta'ala annabi ya sani akwai munafikai a tare da shi amma annabi bai koransu shi ya sani amma ya kyale su. Annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar sa ita ce da ya hukunta munafikai a saninsa da yanzu rayuwar da muke yi ta wahala, da rayuwar tana da wahala a gare mu. Saboda haka zaka ji wani mutum a yau ya fito ya ce ai wani munafiki ne aka yi ka sani, ya ma aka yi ka san kai din ba munafiki bane. Kaga babu mai bada wannan shaidar sai Allah. Saboda haka yasa Annabi shi ya san munafikan, yana kusa da su amma kuma ba zai magana ba, ba zai fallace su ba, yana hangen bayan tafiyarsa irin rayuwar da za mu yi. Inda Annabi ya hori munafikai, to da rayuwar da muke a yau muna cikin wahala, a kawai mutum zai bushe iska ya ce ai kai ma munafiki, to ba mai iko a yau, babu shi, babu wanda ke da ikon ya ce wani munafiki, babu mai sani sai Allah. Allah ka tsare mana imani. To shi wannan mutumin ba shakka munafiki ne, domin Annabi ya Allah ya sanar da shi munafikai kuma ya bayyana sunayensu. To Abdullahi bin Mas'ud ya ce lokacin da Annabi ya yi wannan rabo, wannan mutumin sai ya ce wallahi inna hala qismatun ma urida biha wajhullah, wallahi inna hala qismatun ma urida biha wajhallahi azza wa jalla, ya ce wannan rabo da aka yi na rantse da Allah ba a nemi dacewa da fuskar Allah da rabon nan ba. Ka ji maganar da ya faɗa, wai rabon ganimar da Annabi ya yi bai yi shi don ya dace da fuskar Allah ba. To shi kuma Abdullahi bin Mas'ud da ya ji wannan maganar ta ɓata masa rai, ya ce la'aqulanna linnabi, na rantse da Allah sai na gaya ma Annabi maganar da kai. Saboda haka Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa ataituhu, na taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi ashabihi, Annabi yana cikin sahabbai, fa sarartuhu, sai na rada masa ta kunni, ya rasulullahi kaji ga abin da wani ya faɗa, fa shakka dalika alaihi, labarin da na kawo sai ya kuntata wa manzon Allah, wato rayuwar manzon Allah, sai na ga ransa ya baci, ta gayyara wajhuhu, fuskar manzon Allah ta canza, wa ghadiba, Annabi ya kusata, hatta wajidtu anni lam akun akhbartuhu, har sai da nso a ce ina ma ban gaya ma Annabi labarin nan ba. Sun makala can jimawa, sai Annabi ya ce faman ya'dil idha lam ya'dil Allah wa rasuluhu, wannan kalmar ne ta fito daga bakin Annabi. Sai Annabi ya ce wa zai yi adalci idan Allah da manzo ba su yi ba, wa zai yi manzon Allah abin da ya faɗa kenan. Sai ce kad uziya Musa bi aksar min zalika, an cutar da Annabi Musa fiye da haka, fa sabara, Annabi Musa sai ya haƙuri. Manzon Allah ya ce to ni ma hakan zan yi haƙuri. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari kitabul magazi babu ghazwat at-ta'if, da kuma sahihu Muslim kitabu zakati babu ita'il mu'allafati qulubuhum ala al-islam wa tasabburi man qawiya imanuhu. Sunan babin kenan, al-Imam Muslim yace babi da ke dauke da bayani akan mutum ya daure, idan ya daure to alama ce take nuna imaninsa yana da karfi. Ashe duk sa'ilin da za a bata maka rai ka turje ka daure, dauriyarka gurgudanta gurgudan karfin imaninka. Shine hadisi na 1062. Kuma wannan labarin ma Ibn Taymiyyah ya kawo shi a littafin As-Sarimul Maslul, wanda ya rubuta akan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah, shafi na 233. Ibn Taymiyyah yake fa hadhal kalam, wannan maganar da munafikin nan yayi, mimma yujibul qatl, yana daga cikin hujjoji da ke tabbatar da hukuncin kisa akan mutum. Bil ittifaq, duk malaman sunna sun yarda. Kaga a yau da za a samu wani malami ko wani mutum ya ce ai Annabi ba mai adalci ba ne, wannan kalma ta isa ta hukunta ridda gare shi, wannan kalma ta isa ta hukunta ridda gare shi, kuma ke nuna cewa jininsa ya halaka a zubar. Allah ka tsare mu. Li'annahu ja'ala an-nabiyya zaliman mura'iyan, saboda idan ya ce Annabi baya adalci, ai Annabi baya nufin dacewa da fuskar Allah, kaga yana nufin Annabi azzalimi ne. Na biyu, Annabi mai riya ne. Waɗannan ko siffofi ne na kafirai da munafikai kaga kenan in ka danganta su ga annabi ka nakasa darajar manzon Allah dama ka'idan ridda kenan duk wanda ya nakasa darajar manzon Allah babu shakka hukuncin kisa ne akan shi wa kad sarraha annabi bi anna hadha min azal mursalin wannan bakar magana tana cikin wato hanyar da ake cutar da manzannin Allah sun maktada fil afwi amma duk da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da annabi Musa alaihi salam ta wajen hakuri ai kaga annabi Musa yayi hakuri a lokacin da ake fadin maganganu marasa kyau a kan shi Allah ka samu iya koyi da annabawa to sai mu je aya ta gaba
ya ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
kaga Allah tabaraka wa ta'ala da farko ya ce kada mu zama kamar bazu Isra'ila kaga kenan mu tsare harsunan mu ba mu tsare harshe kamar yadda aka samu wani ya faɗi magana mara kyau ga annabi Muhammad ya kamata mu kiyaye wanda shi yasa sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah wa qulu qawlan sadida duk sa'ilin da za ku yi magana ku faɗi magana madaidaiciya ku daina magana ta ɓatanci magana ta ƙage magana da za ta zubar da mutuncin wani ba shi da kyau idan kuna yin magana madaidaiciya yuslihu lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku dhunubanku ashe idan kana yin magana mai kyau kamar yadda hadisi ya tabbatar al-kalimatu tayyiba sadaqa ka faɗi magana mai daɗi sadaka ne to baya ga wannan Allah madaukaki ya ce a dalilin kana faɗin maganganu masu daɗi kana faranta rayukan mutane Allah zai gyara maka aikinka baka ma sani ba ashe akwai riba zamanka lafiya da mutane akwai riba maganganu da kake masu kyau akwai riba ka san wani duk kalmar da za ta fito a bakinsa mara kyau ce ba a zama da shi da ya fitar da magana ta fito ko dai ashar ko gulma ko ɓatanci ga wani to irin wannan za ka ga ya fi shiga fitina za ka ga mutum ya fi shiga fitina amma idan mutum ya tsare bakinsa to Allah zai tsare mishi rayuwarsa shine ma'anar yuslihu lakum a'malakum Allah ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma idan kun tashi a lahira Allah ya gafarta muku dhunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu wanda yake bin Allah yake bin manzonsa faqad faza fawzan azima haqiqa yayi rabo kuma rabon mai girma Allah ta samu cikin su sai yace
yalla arabna wa ma nas'ala sama
inna arabunal amanata Allah madaukake yace mun gindaro amana mun bijiro amana muka gindaya ta ga sammai wal ardi da ƙasa aradunal amanaka Allah madaukaki ya bijiro yayi tallar ɗaukan amana ga sama da ƙasa wal jibal da duwatsu wato kenan Allah ya gaya ma sama ya gaya ma ƙasa ya gaya ma duwatsu ga amana za ku ɗauka wannan ba wai an umarce ba amana zaɓi ne ba wai Allah madaukaki ya tilasta su bane inda tilastawa ne ba su da zabi ai kaga a lokacin da Allah yake halittar sama da ƙasa sai Allah ya ce musu i'tiya taw'an aw karhan ku bi ni da so da ki amma anan wannan zabin da Allah ya ba ma sama da ƙasa da duwatsu ba zabi bane na tilas an ba su zabi in sun ga za su iya dauka to in ba su iya dauka su aje ga amana ke sama da kasa da duwatsu fa abaina an yahmilaha sun ki dauka inji Allah sun ki dauka saboda mai zabi Allah ya ba su saboda sun san amana tana da nauyi wa ashfaqna minha sun ji tsoranta wa hamalaha al-insanu amma dai dan adam ya dauka innahu kana zaluman jahula saboda shi mutum ya kasance mai yawan zalunci mai yawan jahilci sama da kasa don haka yasa a wasu wurare Allah yake cewa da ya saukar da alqur'ani madutse da ya tsage ai tuntuni dama da aka ce ga amanar dutse ya ce hari ba zan dauka ba saboda ya san tafi karfinsa amma zuciyar dan adam ta dauka in ka dubi bayanin malamin da ake kiransa Muhammadun Al-Ghazali akwai littafinsa da ya yi akan khuluqul muslim kyawun hali ga musulmi sai ya cicciro ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah a ƙarƙashin su ya cire ladubba na musulunci littafin yana da muhimmanci yana shafin 46 yace fa idan tasara ala zulmi wa jahli kana ala hamlil amanati akdar idan ana neman wanda zai iya daukan amana fa a nemi wanda yafi karfin zalunci da jahilci wanda yafi karfin zalunci da jahilci idan har kai nasara kaga cewar baka iya cutan wani kaga cewar kana da ilimi domin abubuwa guda biyu din sune musabbabin halaka wannan yazo ta bayanin Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'u Fatawa yana mujallal na 29 shafi na 45 yace as-sababul awwal duk inda kaga dan adam ya bata dalili na farko huwa zulmu zalunci ne zalunci ne wa sababu tsani dalilin da yasa dan adam ya bata na biyu adamul ilmi rashin ilimi abubuwa guda biyun nan in ka hada su babu shakka babu dalilin da yasa dan adam yake bata illa biyun nan zalunci jahilci sai ce wa zulmu wal jahlu lahuma wasfun bil insani al-mazkur kisa Allah ya kawo su a wannan aya Allah ya kawo su a wannan aya saboda idan har aka ce mutum ya halaka to babu makawa ɗayan biyun nan ko dai zalincin sa ko jahilci idan aka ce zalunci kaga da sanin sa ya taka gaskiya saboda haka ya zama zalimi idan ba shi da sani fa kaga da jahilci saboda haka ɗayan biyu ne ko dai ba a sani ba ko ko an yi da gangan to idan ya zama ka yi maganin jahilcin kuma ka yi maganin gangancin to ba maganar azabar Allah gabawa kuma yana da kyau mu sani idan Allah ya magana kan amana ita amana a cikin alqur'ani ma'anarta guda uku ne alqur'ani gaba daya duk inda kaga Allah ya yi magana akan amana to wannan kalma ta amana ala salasati ma'anin ma'ana ta farko idan Allah ya maganar amana yana nufin farilla allati faradaha Allahu ala ibadihi ayi kaza a bar kaza wannan shine amana in Allah ya magana to anan misalin sake nan da wannan aya Allah ya ce ma sama da kasan da duwatsu ga amana me kike amana anan farilla farillai ga dole ga halal ga haram aka ce sama da kasa da duwatsu su dauka suka ce ba za su iya ba ma'anan farko na amana a cikin alqur'ani shine farillan Allah ta yaya za mu gane in ka dawo suratul anfali aya ta 27 ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula idan kun yi haka fa wa takhunu amanatukum ashe me ake nufi da takhunullaha war rasula ma'ananta la tubi'u ma faradahu Allahu alaykum ashe ka saba ma farilla ka saba ma sunnar manzon Allah duk wanda zai ki farilla ya ki sunna wannan mutumin ya ci amana waye fassara Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda in ka dubi littafin tafsiri zaka gani yace saboda haka yasa Allah yace inna arabuna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal mun yi tallar amana mun bijiro amana ga sammai da kasa da duwatsu muka ce ku dauki amana suka ki wace amana ce anan amanar anan ita ce at-ta'atu والفرائض التي فرضها الله على عباده سما كن يدا اي متي تصارن فريلا ده سنه ده كذا تشي ابن كوي ام بي عمر من الله kasa kin yi saboda haka da sama da kasa da duwatsu ba su sabon Allah saboda an ba su an tallata musu kun yadda mu ba ku wannan dama na cewar za ku bi Allah a ba ku zabi kamar yadda Allah ya ba mu dan adam zabi kaga mutum yana da damar ya saba ma Allah yana da damar ya yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan fassara Abdullah bin Abbas ma'anar amana ta farko ma'ana ta biyu idan kaga amana a cikin alqur'ani ma'anar ta ajiya akwai wanda zai zo ya baka ajiya sai ce ga amana koko idan aka ci ajiya aka tauye ajiya sai a ce ai ba amana bace la duk wata ajiya amana ce idan aka ce mata amana a cikin alqur'ani ma'ana ta biyu ajiya ce don haka yasa a suratul nisa'i aya ta 58 Allah madaukaki yace inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana muku umurni ku mayar da amanoni ga masu su kaga ana nufin ku mayar da ajiya ga mai shi don haka amana a cikin alqur'ani a fassara ta biyu tana daukan ma'anar ajiya wal anfal ayatu tushiru ila kulli ma yu'taman alayhi al-insan duk abinda za a baka ajiyar sa da kuma ajiya da jingina duk matsayin su guda ne saboda haka yasa taba ajiya da taba jingina suka zama laifi don me saboda suna matsayin amana ne haramun ne ka taba abinda aka baka ajiyar sa haramun ne kai aiki da abinda aka baka jinginar sa sai dai idan za a yi tsada da kai kudin da ka bayar a rage daga abinda kai amfani da wannan kayan da ka samu mutum ya karbi a jinginar gona yana ta noma ta shekara goma yana noma gona ta jingina wannan haramun ne aka ce jingina amana ce ba ta taba babu hali a taba wannan ita ce fassara ta biyu ta kalmar amana tana zuwa da ma'anar jingina in ka dubi littafin al-muhalla na ibnu hazmi mujallal na 7 shafi na 137 ibnu hazmi yana magana game da amana yace fardun ala man awda'at indahu wadi'atan duk wanda aka bashi ajiya farilla ne na farko hibduha ya tsara wannan abin na biyu radduha ila sahibiha idha talabaha min idan aka ce wani ga ajiya baka da ikon tabawa saboda ka in kudi ne in ka kulle shi haka zaka ajiye ba yadda za a yi ka sarrafa wannan dukiyar sai da izinin mai ita idan ma za ka taba wannan dukiya to dole sai ka sanar da wanda ya baka wannan ajiya idan ka sanar da shi to yana da dan sauki akwai malaman da suke ganin ma idan ya halatta to da shi mai dukiyar da kai da ka aka halatta ma dukkanku kuna cikin haramu kaga kenan ko da dukiyar ta kace a matsayin jingina baka da ikon izinin a sarrafa ka ba da jingina ka ba da izinin a sarrafa wannan jingina duk da haka an yi laifi Allah shi kare mu akwai hadisi da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin yana da tsawo hadisin Abdullah bin Mas'ud manzon Allah yake cewa yukaffiru adh-dhunuba kullaha illa al-amana farkon maganar manzon Allah kenan komai ka sani Allah madaukaki yana gafarta wa mutum ko da idan ka je jihadi to jihadin nan ta dalilin sa za a yafe maka komai amma fa banda amana ita amana ba a yafe ta sai an maida ita shi yasa Allah yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati dan haka ko da mutum mutuwar shahada yayi idan ya zama akwai jingina a hannunsa bai mayar ba ko akwai amanar wani da ya ci to wallahi wannan mutuwar shahada tashi ba ta goge masa laifi a wajen Allah yana da hadisi mai tsawo kuma ba mu da lokaci sannan na uku amana in ta zo a cikin alqur'ani ya warada bihi al-amanatu fil qur'an idan kalmar amana ta zo a cikin alqur'ani tana nufin tsara mutunci idan mutum ya tsara mutuncinsa akan cewa ne ya tsara amana wannan yana daga cikin larabcin alqur'ani saboda labarin da ya taho a suratul qasas wanda yar wani dattijo take ce ma mahaifinta inna khayra man ista'jarta alqawiyul amin alqawiyu mai karfi alaminu mai tsara mutunci saboda yanda kaga annabi Musa yana kokarin raba kansa da sha'awar mata take bawo babanta shawara game da amanar annabi Musa alaihi salam to don haka amana ga alqur'ani ba ta wuce waɗannan abubuwa guda uku amma anan zahiri ma'anar amanan shine at-taklifu alladhi kallafa Allahu ta'ala bihi ibadahu kaga ma'anan farko kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya fassara kuma ya zo a sharhun Nawawi ala sahih Muslim a juz'i na biyu shafi na 168 amanar da Allah ya bijiro musammai da ƙasa wato shine Allah ya gaya musu zai dora musu aiki suka ce a'a ba sa bukata Allah ya basu su dinga daukan umarninsa kare ba su wannan dama kare ba su zabi irin wanda Allah ya ba mu dan adam akwai sharhi game da wannan ƙarshen suran yanda suran nan ta zo ƙarshe wallahi akwai ilimi yanda Allah ya tsara akwai hikima ta Allah subhanahu wataala wanda ya zo ta bayani Jamaluddin Al-Qasimi a tafsirinsa ya ce in ka dubi ƙarshen tafsirin ƙarshen suratul ahzabi yanda Allah ya kawo ƙarshenta ya kawo shi da tsari wanda ulama'ul badi'i malaman albadi'u suke cewa raddul ajzi ala sadari wato masana suna faɗin wani nau'in ilimi wanda Allah ya ƙara wannan sura da shi don in ka dubi suran yanda ta ɗauko bayani farkonta Allah yana aibanta munafikai Allah ya faɗi sakayyar da ya yi wa munafikai a duniya wanda aka ba mu misali da yakin al-khandaq ghazwatul ahzabi har dai aka zo da bayanin annabawa wanda ƙarshenta aka zo da labarin annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce to kada ku cuci annabi Muhammad yanda banu Isra'ila suka cutar da annabi Musa alaihi salam kaga farkon suran dama ana tsare mutuncin manzon Allah har zuwa ƙarshen suran sai zamanto Allah yana gyara halayen mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita wannan amana da Allah ya bamu me yace a gaba
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
sai Allah ya ce li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqati lalle ne Allah zai yi azaba ga munafikai maza da mata wal mushrikina wal mushrikat da kafirai maza da mata sai Allah ya ce wa yatubu Allahu ala al-mu'minin amma Allah zai yafe wa mu'minai maza wal mu'minati da kuma mu'minai mata wannan rahama ce babba rahama ce babba Allah ya yi maganar amana ka duba duk girmanta to Allah da ke zai kama mu idan mun tauye amanar ba sai ya ce zai gafarta wa mumini ai ba wa mumini ba zai ci amana ba zai iya cin wannan amana amma tun da ka yi imani to Allah zai yafe maka Allah ka yafe mana shine sai ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah mai yawan jin kai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك